Dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. John Kawede Fayemi ya lashe zaben gwamnan jihar Ekiti da aka gudanar jiya Asabar, inda ya sami ƙuri'u 197,459, ya kada na kusa da shi na jam'iyyar PDP Farfesa Olusola Eleka, wanda ya sami ƙuri'u 178,471. Farfesa Idowu Olayinka, mataimakin shugaban jami'ar Ibadan ne, ya bayyana sakamakon Dr. John Kawede Fayemi na jam'iyyar APC dai yana kan gaba ne a kananan hukumomi 12 a cikin 16 da ke jihar Ekiti, a yayin da Farfesa Olusola Eleka na jam'iyyar PDP ke kan gaba a sauran kananan hukumomin jihar ta Ekiti guda 4. To ko me yan Najeriya za su ce a game da wannan zaben?
Magaji dan malam gada wanda gaskiya zabe yayi kyau daidai da yanzu an kai shi an ka tashi lahiya lau ba wani matsala, ke haka yayi kyau daidai saboda gaskiya ta yi halin.
Sunana Alhaji Abdullahi ga zabe lahiya meke ba wani gaddama ba wani tamban ba lahiya lo yinda zabe na gaskiya aka aka yi wallahi alhamdulillah.
Sunana Abdullahi Hamil Marafadan cha to zaben jihar Ekiti sai muke alhamdulillah saboda zabe ne wanda mutanen jihar Ekiti wanda suka yi tsammani ba haka yazo musu ba, saboda sun dauka cewa PDP ko ta halin kaka sai sun murde APC a Ekiti sun ci zabe kuma Allah ya gwada musu ya Allah.
Sai dai duk kokarin da ni domin jin bangaren jam'iyyar PDP ya ci tura, domin duk dan jam'iyyar PDP ne na tuntuba sai ya ce min shi ba zai ce komai ba a game da wannan zaben gwamnan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.